This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan ko da yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokacin ranar 24 ga watan Satumbar shekarar 2015. Da fatan masu shagulgulan sallah na yi cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Ana sa ran shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis zai taɓa muhimman batutuwa ciki har da magana ƴan gudun hijirar gabas ta tsakiya. Kungiyar da ke hankoran kare haƙoƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch a Turanci, wadda mazauninta ke nan Amurka, ta faɗi cewa hukumomin ƙasar Rwanda sun gargama wasu 'yan ƙasar marasa galihu a cibiyoyin da basu dace ba. Aƙalla mutane 717 ne suka rasa rayukansu, wasu 805 kuma suka raunata a lokacin turereniya da ta auku wajen aikin hajji a birnin Makka.
To Allah ya kyauta. Bayan kun sha labaran duniya albarkacin babbar sallah, shirin namu zai ta'allaka ne kacokan akan gashe-gashen sallah wanda Jummai Ali za ta gabatar a zango na biyu. Da farko bari mu je mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ana sa ran shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis zai taɓa muhimman batutuwa ciki har da magana ƴan gudun hijirar gabas ta tsakiya da canjin yanayi da ma magana akan tsarin jari hujja a lokacin da zai yi jawabi a gaban ƴan majalisun Amurka a yau Alhamis. Dubban mutane sun je wajen don kallon wannan ziyara ta Papa Roma a wajen ginin majalisar Amurka, kuma ana sa ran ɗaruruwan mutanen za su taru a cikin ginin majalisar. Yayin da Papa Roma Francis zai zama Papa Roma na farko a tarihi da zai yi jawabi akan waɗannan batutuwan. Duk da majalisar Amurka na cike da rudani da rabuwar kawuna, kowa na ɗokin wannan ziyarar ta Papa Roma, kuma babu wanda ya kai kakakin majalisar John Boehner wanda ya gayyaci Papa Roma ɗin, wanda kuma ya kasance ɗan ɗarikar Catholic murna. A wani hoton bidiyo na musamman, Mr. Boehner ya ce 'yan majalisar wakilan na jiran abin da Papa Roma zai ce akan talakawa da kuma buƙatar jama'a su riƙe addininsu.
Kungiyar da ke kare haƙoƙin bil'adama da ake kira Human Rights Watch a Turance, wadda mazauninta ke nan Amurka, ta ce hukumomin Rwanda sun garkame wasu 'yan ƙasar marasa galihu a cibiyoyin da ba su dace ba da ke Kigali a babban birnin ƙasar. Kungiyar ta fitar da wani rahoto yau Alhamis inda ta ba da cikakken bayani daga mutanen da aka rufe a cibiyar Gikondo, wadda aka fi sani da suna Kwaka Buga, tsakanin shekarar 2011 da wannan shekara ta 2015. Kungiyar ta Human Rights Watch ta ce ta yi hira da mutane 57 da aka taɓa rufewa da kuma 'yan uwansu. Ta kuma ce an gano cewa hukumomin Rwanda sun garkame wasu mutane a matsayin karuwai da masu talla a titi da mabarata da waɗanda ake zaton masu laifi ne a matsayin wata hanya ta kawar da ɓata gari. Rotan Newa ya kuma ce ana cusa kusan mutane 400 a cikin ɗaki ɗaya ba tare da isasshen abinci ba ko ruwan sha ko tsaftataccen muhalli. Rotan kuma ya ce ana iya horas da iyaye mata kan laifin 'ya'yansu ƙanana da aka rufe su tare, kuma da wuya a bar 'yan uwa ko lauyoyin waɗanda aka rufe ɗin su gansu.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. Aƙalla mutane 717 ne suka rasa rayukansu, wasu 805 kuma suka raunata a lokacin turereniya da ta auku wajen aikin hajji a birnin Makka. Jami'an Saudi sun ce lamarin ya faru ne yau Alhamis a birnin Mina, inda mahajjata ke jifan shaidan gabanin fara bikin layya na babbar sallah. Ma'aikatar tsaron Saudi ta fitar da adadin waɗanda abin ya shafa a shafinta na Twitter. Sun kuma kafa hotunan da suke nunin yadda ma'aikatan agaji ke ɗauke mutane. Wani hoton ma na nunin yadda wani ma'aikacin ceto ke baiwa wani mutumi agajin gaggawa a lokacin da ake tura shi a kan ɗan keken na gungura marasa lafiya. An sami irin wannan turereniyar da yawa a lokacin aikin hajji cikin shekaru 25 da suka wuce, saboda ɗumbin jama'ar da ke haɗuwa don su sauke falalin aikin hajji. mutane miliyan 2 ne suka je Saudiya domin gudanar da aikin haji a wannan shekarar.
Wasu yankunan bukin wake biyu sun kai hari a wani masallaci a babban birnin Yamin a yau Alhamis, inda suka kashe akalla mutane 25 da suka je wajen sallar Idi. Fashewar bomb din da ya faru ne a Sana'a ya kuma taba wani masallaci dake hannun ƴan tawayen Houthi da suka kwace birnin shekarar da ta gabata. Nan take dai ba a sami waɗanda suka dauki alhakin kai wannan hari ba. ƴan tawayen Sunni da ba su dauki ƴan Shia matsayin musulmai ba sun kai harare da dama a Yemen a cikin ƴan watannin da suka gabata, a ciki har da wasu munanan harin bama-bamai na mota a birnin na Sana'a. ƴan bindigar dai sun ƙara dagula al'amarin da ke Yemen, ƙasar da ta dade tana fama da rikici tsakanin ƴan Houthi da gwamnatin shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi da kuma kasancewar ƴan ƙungiyar Al-Qaida a yankin tekun Arabiya. Fiye da mutane 4,500 ne suka mutu a shekarar da ta gabata, kuma wasu da dama an bar su cikin halin kakanikai da kuma buƙatar taimakon jinƙai. Shugaba Hadi dai ya tsere ne daga Sana'a zuwa birnin Aden da ke kudancin ƙasar, daga nan ya tafi Saudi, wato Saudi Arabia, bayan haka kuma ya koma birnin na Aden a ranar 30 da ta gabata, bayan da dakarun da ke goyon bayan gwamnati tare da taimakon gamayyar ƙasashen da Saudi ke jagoranta a yankin, wato a yakin suka kai harare ta sama wanda ya fatattaki ƴan tawayen na Houthi daga birnin. To, labarin duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin gaishe-gaishen sallah wanda Jummai Ali za ta gabatar a zango na biyu.
Masu sauraro, yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga ƴan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka, albarkacin wannan rana ta babbar sallah. To, ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu koma gefe guda mu fara karɓar gaisuwar sallah daga birnin Hartford, jihar Connecticut.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad Hassan daga birnin Hartford a America. Ina isar da gaisuwar babban sallah ga kawuna Alhaji Muhammad na zuwa a Kano, tare da ƴan uwana Ibrahim, Hajiya Hadiza Adamu, tare da Jummai Amisau. Ina kuma gaida ƙannena Abdullahi mai Kano, Hajiya Yalwa, Mairo, Altine da Nasara dukansu a Jos. Ina kuma gaida abokanena MJY, Aminu Colorado, Awali Karamba, Lawan Geme, tare da Alhaji Babuga dukansu a birnin Jos. Ina kuma gaida ƴan uwana Alhaji Danjuma mai Taba, tare da Hajiya Mama Lare, kuma kawuna Prince Aminu Muhammad a Bauchi. Ina kuma gaida mai girma gwamnan Bauchi Muhammad Abubakar, tare da dukkan wanda muka yi makaranta a Jos NA Primary School. Ina fata Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya gabaki daya. Assalamu alaikum. Mun gode. Muhammad Hassan.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. To, bismillah.
Ni ne Haruna Lati. Ina kira da ni barka sallah. Allah mai mata mun wannan lokaci.
To, shikenan ka gama?
Eh, shikenan na gama. Eh.
Assalamu alaikum. Sunana Salma Imam Ali. Ina rika sakon gaisuwa, ina barka da sallah ma ƴan uwana. Na fari Uncle Inas, Uncle Tanko, ya Pendo Aisha, Uncle Salami, Aunty Hadiza yaya, Aunty Adawa, Babba Alhassan, ya Sallau, ya Isa Grema, ya Musa Grema, Aunty Nero Grema, Aunty Awa Grema, Aisha Grema, Mukhtar Grema, Salim Grema, Abubakar Grema, Miro Bello, Shehu Dan Fulani, Twins Habiba da Hawa, Jibrin Isa Grema, Salma Grema, Alima Grema, Asiya Grema, Aisha Mukhtar Grema, Aisha Musa Grema, da kuma Antizi, da Uncle Gizaf, Anti Halima, Muhammad Bala, Babba Ahmadu Funtuwa, Aunty Rabi, da Aunty Hawa Ningi. Da fatan kun yi sallah lafiya.
To da kowa da kowa, ina yi ma kowa barka da sallah. Salamu alaikum.
To Allah ya maimaita mana.
Amin Hajiya, na gode sosai.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Alhaji Ibrahim mai talma sarkin fadan Kumashi. Ina isar da gaisuwa na farko na barka da sallah zuwa ga sashen Hausa na VOA baki daya. Zan isar da gaisuwa zuwa ga NYA Najeriya, Zaria, Kano da Jos. Kano ina gaida Alhaji Sule Kamfala da Alhaji Umaru. A Zaria kuma ina gaida Diyana Hajiya Sa'adatu da mijinta mai ringi da 'ya'yanta baki daya da Abubakar Angu da Hajiya Samuri. Muka koma ƙasar Ghana kuma ina gaida da girma mai martaba sarkin zangon Ashanti region Alhaji Umar Faruku da fadawansa duk baki daya da sarkin Musawa Alhaji Ibrahim mai nasara da sarkin Yarbawa Alhaji Rufai Alahu da sauran jama'a duka baki daya. Ina gaida mai daki na Hajiya Nura da ya'ya duka baki daya. Ina gaida sarkin Bari-bari da gida Alhaji Alhassan Barau duk baki daya. Ina gaida Izidini gida Alhaji Muhammad Mitalma duka baki daya. Sannan ina gaida gidan kakana Malam Abdul Dan Tano duk jama'a duk baki daya. In mun kuma a London kuma ina gaida kawata Hajiya Huzai Makandi da kuma Alhaji Rulwano Alhassan Barau da ya'yansu Sharif Hamdiya da Sadatu duk baki daya da ɗan uwana Amini na Alhaji Muhammad baban yara wanda matarsa ta zama babu kwana uku nan ga Allah jikansa Allah ya sa ta huta da Alhaji Husaini Gali da limamin ciki Alhaji Ali Gali da Gado Abdullahi Gali duk baki daya ina sai da gaisuwa. Allah ya maimaita muna, Allah ya nuna muna kuma sabon shekara. Na dai ina gaisuwa duk dai jama'a baki daya waɗanda ba su ji sunansu ba. Ba za ki kira sunansu ba man tuware saboda shi ina ma kowa barka da sallah. Allah ya maimaita muna, Allah ya nuna muna kuma sabon shekara. Ni Alhaji Ibrahim mai kalma sarkin fadan Kumasi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni Aminu Muhammad Haruna Abubakar na Abuwa a Kumashi Ghana. Ga gaisuwan sallah na da muke so. Na farko ina gaida Alhaji Musa Haruna, Alhaji Sulaiman Malam Gajere, Alhaji Aliyu Komanda da Alhaji Ibrahim Barauwa da Alhaji Taisa Kora da kuma ina gaida sarkin zango Alhaji Umar Faruk da fadawansa da sarkin Musa Alhaji Ibrahim da sarkin Wangara Alhaji Ahmed da sarkin Yarbawa Ustaz Alau. Ina gaida Sheikh Ismail da Tawabu, ina gaida Sheikh Kamis Kafu, ina gaida Sheikh Lamin Kafu, Sheikh Shu'aib Akra, Sheikh Haji Umar Akra, ina gaida Malik Yakuma Jabawa da Haji Akul da Haji Hassan da Haji Gado da Mu Dangana Usman da Haji Rama da Haji Zubaida da Haji Hasiya da Haji Aman da Tukuman da Haji da Alhaji Bawayar da Haji Shamuna da Haji Nasir da Haji Munir Sani da Alhaji Sali Barau da Haji Kamal da Mura da wannan da kuma Alhaji Mubarak da Alhaji Musa Salman Zango. Ina gaida kuma Malam Tanko yake na da Haji Amini ina musu barka da sallah da Haji Ra'ila da Haji Amini Marka. Sannan ina gaida kuma ina gaida shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari da mataimakinsa Profesa Sumanzo. Ina gaida shugaban kasa Muhammad Rashida Rais Fulani Shehu Sa'ada. Sannan ina gaida sarakunan mu musamman sarkin Kano Alhaji Sani Sulaimani Sulusi, ina gaida shugaban Borno Alhaji Alkaneme, ina gaida sarkin Gaggau Alhaji Idris, ina gaida sarakunan Oba da Uzi Shekdan Bauchi Kakana, ina gaida mai kaisun barka da sallah, ina gaida Sheikh Bin Usman, ina gaida Sheikh Abubakar Kero Argun, Sheikh Kabiru Kwambe, Malam Aminu Daurawa Ahmed Tijjani, Sheikh Ahmed Bomba, Sheikh Abdul Wahab Jinna, musu barka da sallah. Sannan kuma my uncle Baba Infadibu, ina mai kaisun barka da sallah. Alhaji Sule Naira da Alhaji Haruna Tuntun Kwani, Alhaji Ahulera, ina gaida Alhaji Alhaji Yasu Alha, ina gaida Umar Albega Alhaji Sule Mushan Alhaji Israhim Alhaji Alhaji Baban Faraliya Alhaji Imam Bin Muku Alhaji Anyas da Mustafa Kuma Ibrahim Jinna, musu barka da sallah. sannan azari kuma na gida alhaji mansur da iyali da hajiya aminu da hajji sumaila zariya da hajiya ayi harar babu shi da sista hajiya zainab da sista hajiya fa'iza suna hajiya makan na gaida alhaji kabiru da shi da abin nan da iyali da ake yi ina gaida kayan ake yi ina gaida hajiya sadiya da mijinta ina gaida hajiya amma ma da ita da gidanta ina gaida hajiya sayar da ake yi ina gaida alhaji kambatu
bari mu je Kaduna State a gaishe min the retired General Ahmed Abdullahi, a gaishe min da ƴaƴan marigayi direban Sadauna Alhaji Muhammad da Yusuf da Babaliya da shauransu, kuma Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta lafiya. Kuma a gaishe min da Rabiu Soja a Abuja da Abubakar Sani da Ibrahim Daba. Bari mu je Kano a gaishe min da Alhaji Sani a Dawanau da Magaji da Aminu da duk sauran ƴan uwa. Bari mu je a Kwakwatawa a gaishe min jama'ar da nake wucewa kullun, abokan arziki da kirfi da Lungun Zango, a gaishe min da mutanen da Abdulkadir, to a kai min da jama'ar da suke Kano gabakin ɗayansu, ina musu barka da sallah. Allah ya maimaita mana. Eh, shikenan, madalla, nagode.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni na Aminu Muhammad Haruna Abubakar na Abuwa a kuma shiga ga gaishen sallah ne da muke so. Na farko ina gaida marfa Alhaji Musa Haruna, Alhaji Suraji Malam Gajere, Alhaji Aliyu Yau Komanda da Alhaji Ibrahim Babawa da Alhaji Taisa Kora da Kuma. Ina gaida Sarkin Zango Alhaji Umar Faruk da fadawansa da Sarkin Musa Alhaji Ibrahim da Sarkin Wangarawa Alhaji Ahmed da Sarkin Yarbawa Ustad Alau. Ina gaida Sheikh Ismail da Tawabu, ina gaida Sheikh Kano Kafu, ina gaida Sheikh Lamin Kafu, Sheikh Shu'aib Accra, Sheikh Haji Umar Accra, ina gaida Malik Zafin Haji Ababai da Haji Akuli, Haji Hassan da Haji Agare da Mu Dangan Usman da Haji Rama da Haji Zubaida da Haji Hasiya da Haji Aman da Usman da Haji da Alhaji Baba Yara da Haji Sumuna da Haji Nasir da Haji Munusan da Alhaji Sali Barau da Haji Kamal da Nara da Nara da kuma Alhaji Mubarak da Alhaji Musa Salman Zango, ina ga da kuma Malam Tanko dokina da Haji Aminu, ina musu barka da sallah da Haji Ra'ila da Haji Aminu Mata. Sannan a Najeriya kuma ina gaida shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari da mataimakinsa Profesa Shimanzo, ina gaida shugaban kasa Muhammad da shi da Vice President shi Musa Atta. Sannan ina gaida sarakunan mu musamman Sarkin Kano Alhaji Sani Sulaimi Sulusi, ina gaida shugaban Borno Alhaji Alkaneme, ina gaida Sarkin Gazgo Alhaji Dwi, ina gaida sarakunan Oba da Uju Shekban Bauchi Kakana, ina gaida mahaifiyar sun barka da sallah. Ina gaida Sheikh Bin Usman, ina gaida Sheikh Abubakar Kiruwar Gun, Sheikh Kabiru Kwambe, Malam Nuhu Daurawa Ahmed Tijjani, Sheikh Ahmed Bombe, Sheikh Abdul Wahab Jinna, musu barka da sallah. Sannan kuma my uncle Baba Infazibu, ina mai gaishe da barka da sallah. Alhaji Sule Naira da Alhaji Haruna Tuntun Kodi, Alhaji Ahulera, ina gaida Antina Hajji Aswaliha, ina gaida Umar Albega, Alhaji Sule Mutsan, Alhaji Musrahi, Alhaji Baban Faraliya, Alhaji Imam Bin Mukwa, Alhaji Anyas da Mustapha kuma Ibrahim Jinna, musu barka da sallah. Sannan zari kuma na gaida Alhaji Mansur da iyali da Alhaji Aminu da Alhaji Sumaila Zariya da Alhaji Babu Ji da Sista Hajiya Zainab da Sista Hajiya Fa'iza suna Hajiya Makan, ina gaida Alhaji Kabiru da shi da abin nan da iyali da ake yi, ina gaida kayan ake yi, ina gaida Hajiya Sadiya da mijinta, ina gaida Hajiya Amma Ma da ita da gidanta, ina gaida Hajiya Sayar da ake yi, ina gaida Alhaji Kambatu, to Allah maimaita mana, Allah duka magabatan Allah kai mu samun shekara da kuma Allah sa mu shekara da imani, Allah kai mu samun shekara lafiya. Assalamu alaikum, ni na ku Aminu Muhammad Haruna. Assalamu alaikum.
To assalamu alaikum, ina son yi gaisuwa barka da sallah ɗan uwana aminan arziki, ina fatan dai kowa ya sallah lafiya, duka musulmi ƴan uwa ina musu barka da sallah. Kuma akwai dan uwana da hito daga Libya, ina mai barka da hitowa daga Libya, dan zamanin yana mutunan kai hito daga Libya sai ka mai barka. Kina kauye, ina fatan yayi sallah lahiya kamar ni ma ni kai sallah ni ko ni ma zan sallah lahiya nan ga. Kuma ina gaida duka dai jama'a dai, ina muku fata alheri. Yan uwa da mina arziki. To assalamu alaikum, sai kuma Allah ya saki hada mu.
To ai malam baka faɗi sunanka ba ko?
Ai sunana Usaini. Ina nan na Greensboro, North Carolina.
Waɗannan gashe-gashen sallah suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Fatima. Ina son in mika saƙon gaisuwan sallah zuwa ga babana Alhaji Aliyu SD Faradan Kwantagora, Alhaji Umaru Ayawa sarkin dawakin mai Sudan, Rabiu Ibrahim Ayawa, Nasiru Aliyu SD, Hajiya Lauratu Aliyu SD, Hajiya Hadiza Halidu Ibrahim duk a Kwantagora, Alhaji Haruna Sheshi JRA Phase 2 Kwantagora, da Hajiya Hannatu Lawal Correction. Ina gaida Alhaji Abdullahi Alasan Bada Koshi Abidda, ina gaida Ibrahim Bagudu, Safiya Bagudu, Aisha Abdulmalik dukansa a gaye. Ina gaida Ramatu Bagudu, Naira Sulaija, ina gaida Alhaji Musa Ya Ushishi da iyalansa, ina gaida duka al'umman musulmi da baki daya, da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana.
Amin summa amin.
Nagode.
Assalamu alaikum, sunana Hajiya Aisha Tu Aramu Nagudu. Ake aiko da gaisuwa zuwa ga iyayena da 'yan uwana a bakin ruwa gidan Alhaji Nagudu. Ina gaida Alhaji Badamasi da Alhaji Mutari da Alhaji Tijani, ina yi musu barka da sallah, ina fata su yi sallah lafiya. Ina gaida Hajiya Magajiya, ina gaida Hajiya Hawakulu da Hajiya Abu, ina kuma gaida Hajiya Nabi'u da Hajiya Suki a Alfindiki, ina gaida Alhaji Mutari Hashim Asanka da Alhaji Abdul Qadir, ina gaida Hajiya Saratu Murtari a NNDC Kwara Shirada, ina kuma gaida Antikadi Hashim a Jambulo da Ramatu da ya'yansu, ina gaida Ahmed Telo a Fage, ina gaida Halima da Mahadi, Halima Mahadi, ina gaida Olamfe da matarsa da ya'yansu, ina gaida duk mutane nguwa bakin ruwa, na yi muku barka da sallah, ina fata ku yi sallah lafiya. Assalamu alaikum.
To Allah ya maimaita mana.
Amin. Nagode, nagode.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni ne Akilu Alhaji Sayyabi. Farko dai ina gaida mahaifina Alhaji Auda Arji sarkin Ababu, ina gaida babana Ali shauran yan uwayena, ina gaida mana kuma Hajiya Ladi da Hajiya Endo da Hajiya Tabando. A bangaren Kano kuma ina gaidawa na Dr. Ismail da Halilu da kanwata Halima da Alhaji Aliman Dawari da Hashimu Mandawari da sauran jama'a duk da baki daya, ina gaida su huta lafiya.
Assalamu alaikum, ni ne Alhaji Audu Alhaji Abdullahi Fage Fage Ditu a Kano, ina gaida 'yan uwa da ke Kano, ina gaida mai unguwa Dahiya, ina gaida su jama'an Fage da su Sammani Garba da su dukkan jama'a da idan sani a nan Kano, ina gaida iyalina nan Goron Dutse, Hajiya Miri a yi sallah lafiya, ina koma kuma Kumashi, ina gaida Sarkin Zango Alhaji Umaru Faruk, Allah ya kwana, Allah ba su zama lafiya. Ina Alhaji Audu Akili ne Kano, a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Da farko ina gaida mahaifina Alhaji Nasu Mewada da mahaifiyata Hajiya Fatima Naso ne wada wadda aka ci sanjar Hajiya Juma da fatan sun yi sallah lafiya sai yan uwana Yusuf Nasir Mewada Salman Nasir Mewada da Suleiman Nasir Mewada da Saifullahi da Abdulmumin da Mustafa da Maimuna da Ni'imat Nasir Mewada da Amina Nasir Mewada da Hajara wadda aka fi sani da Nina sai iyaye na Hajiya Indo wadda Hajiya Aisha Nasir Mewada da aka fi sani da Indo da Ayya da Hajiya Habiba da Alhaji Nuhu Mewada da Alhaji Garba Gide da Alhaji Ma'az Mewada da Alhaji Lawal Gide da Alhaji Abdulkadir Mewada da Hajiya Magajiya Yar Fillo da Hajiya Umma Mewada da su Hajiya Mariya Mewada Hannatu Mewada da Fatima Mewada da Uncle Isa da Idris Mewada da kuma dan uwana Murtala Mewada wanda na manta sunan shi sai su Najib da Sadiq Mewada da Salma Mewada da Aminu Mewada da Anas Mewada da Abdullahi Mewada da sauransu da duk sauran iyalan Alhaji Mewada da fatan duk an yi sallah lafiya sai abokaina wanda muka yi makaranta tare da su da kuma wanda muka tashi tare tun muna yara da fatan duk sun yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Sunana Bahari Nasir Mewada wanda ke zama na America a jihar Minnesota da ke na America. Fatan an yi sallah lafiya Allah maimaita mana ya ba mu zaman lafiya a ƙasar dukkan sauran ƙasashen yan uwa musulmai.
Laifin daɗi ƙarewa sai kuma baɗi idan Allah ya kai mu rai da lafiya tare da fatar waɗanda suka je aikin hajjin bana Allah ya maida su gida lafiya. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar Allah ya maimaita mana ya sa mu ga na baɗi lafiya.
Madalla a gaida Jummai Ali da shirin gaishe-gaishe da ta gabatar kan bukukuwan wato sallar da ake kanyi. Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, amma idan an jima da daddare za ku ji mu dauke da ƙarin bayani kan ziyarar da Papa Roma wato Francis ke yi a nan Amurka da kuma batun hadarin da ya auku a ƙasar Saudiya kan mahajjita da suka rasu. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Daniel Ibrahim sai kuma injiniyan mu Mr. Skip Six. Daga nan sashen Hausa na Amurka a Washington DC, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.